waɗanda suka gudanar da zanga-zangar kenan suna kaɗe-kaɗe da ambaton cewa za su ci gaba da haɗa kai don a biya musu buƙatunsu. Ɗaruruwan matan ƙarƙashin ƙungiyoyi kamar su Action Aid da Rafa mai nema wa mata 'yancinsu, ƙungiyar Wimbis mai kula da kuma taimakawa mata masu sana'a da dai sauransu sun fito wannan zanga-zangar lumanar ne domin neman 'yan majalisun dokokin Najeriya su sake nazari akan matakan da suka ɗauka na yin watsi da ƙudurin bawa mata damammakin shiga cikin sha'anin tafiyar da ƙasa. A dama da su, NLOB da ke zaman babbar wakiliya a ƙungiyar Action Aid a Najeriya ta bayyana cewa ya zama wajibi 'yan majalisun su sake nazari su zartar da ƙudurin zuwa doka don bawa mata wakilcin da ya kamata. A dama da su don su taimaka wa 'yan uwansu.
It is all because of the bill that was turned down yesterday on women representation, and those are the issues why we are saying that they need to go back and think again, and a lot of things are wounding us and nobody is discussing them. And so what we are saying is that saboda shugaban al'umma mata ko mace ko yara yara ne, we want an equal environment for our children.
Yar majalisar wakilai mai wakiltar mazabar Isikwato Umunneochi Inkiruka Onyejocha ta fito rarrashin yan uwanta mata da su hakuri su koma gida a daura da marar sake nazari don fito da sabbin dabaru da za su taimaka musu wajen shawo kan maza su ba su haƙinsu.
Good Nigerian women,
thought that we are good to go, but it happened. That's why I'm saying that the women should be calm. So, but you've made your point, and that point is worth taking. We need to go back to drawing board.
Ga wasu daga cikin masu zanga-zangar da ƙarin bayani kan abin da ya fito da su.
Sunana Korea Idiahi, kuna cikin matan Wimbi. Mun zo nan ne yau akan 'yan majalisa tun muka fara jin a ga inda za a yi da mata. Bai kamata a yi komai a ce a mata za a bazu a kayan baya ba. Indigenship muke so. Mata mun zauna mu ne muka san zafin haifuwa. Mun fito mun bar aikin mu mun zo nan mu taro. An bar mu ne a bakin gate, kuma muna nan bakin gate. Ba faɗa ba, ba yaji ba, haɗin kai ne muke so da su. Kuma muna son ƴaƴan mu suka je makaranta su gama su graduate su zo samu aiki. Amma a'a aiki babu. A ce mata a'a ba ku so ku zauna akan kujera nan ba. Duka duniya ban ga wani dan miji da mace ba ta haife shi ba. Saboda haka idan za su ce oh to su za su zauna a kujeru 100. Mu ba 100 muke nema ba. Muna so kawai kasan muna 35 kujeru mu kawai mu zauna. Mu yi aiki inda ya kamata. Ai ba za su zo su nuna mana zafin mu ba. Mu mata ne muka san zafin mu.
Sunana Hansatu Adegbite, ni ce executive director na Wimbis. Tsakani na da Allah mun gaji. Matan Nigeria wato abubuwan da muke gani a gida a cikin business akwai insecurity ya yawa. Mata yanzu ba dama su kwanta su yi bacci su tashi da murna. To mun ga cewa akwai abubuwa da ke damun mata da maza da suke mulki ba su gane nauyin abubuwan da mata ke dauka ba. Kuma mun ba su opportunity su zama shugaban mu amma dai har yanzu abubuwa da yawa a gyara su ba. So yanzu abu da muke nema shine ku bari mu ƙara mata su zauna da ku a wajen da kuke daukan matake. Mata su yi magana ma duk matan Najeriya domin mu gyara garin mu.
Ita ma tsohuwar minister ayyukan mata Malama Aisha Ismail ta bayyana rashin jin dadin ta kan wannan batu.
Tabbas 'yan majalisa sun wulakanta matan Najeriya kuma sun wulakanta Najeriya, saboda duk kasar da ta ce yadda rabin al'ummanta ba za su iya zama su zauna su tsara rayuwar kasansu ba da rayuwar kansu, to babu adalci a wannan kasa. Ai su ma mata mutane ne, kuma a hana su a ce ba za su yi harkan mulki da tsare-tsaren yadda kasansu za ta ci gaba ba, to wallahi dama rashin adalci ne, kuma wannan mulkin mallaka ne.
A ranar Talata ne Majalisar Dokokin Najeriya ta yi watsi da ƙudurin nema wa mata ƙari akan kaso 35 a ɓangaren samun makaman siyasa. Dan dama da su. Ima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.